fafata da ake a gasattin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan kusa da kusa da na karshe wato kuta final karawa ta biyu. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Roma ta lallasa Barcelona na kasar Spain da kwallo 3 da nema a karawa ta biyu. Karawar ta farko kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Roma na kasar Italy a cikin Spain da kwallo 4-1. Don haka an tashi a wasan ya kasance kowacce su tana da kwallo 4-4, amma kungiyar kwallon kafa ta Roma ta samu nasarar zuwa zagayen gaba sakamakon kwallo 1 da ta sa a ragar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a gidanta. Don haka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta fice daga gasar a karon bana. Shekara 34 kenan da ta wuce rabon kungiyar kwallon kafa ta Roma da samu nasarar kaiwa ga wasan kusa da na karshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai tun shekara ta 1984 har ila yau a can kasar Ingila, inda aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da takwarata ta Liverpool. Liverpool din a karo ta biyu ta sake doke kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kwallo 2-1. Wannan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta samu zuwa zagayen gaba don tuni. A karawar ta farko Liverpool din ta lallasa Manchester City a Anfield da kwallo 3-0. Don haka Liverpool tana da kwallo 5, Manchester City tana da kwallo 1. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasan nan cin kofin zakarun nahiyar Turai a matakin wasan kusa da na karshe, inda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kasar Spain za ta karbi bakuncin Juventus na kasar Italy. A karawar su ta farko kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta yi tattaki har kasar Italy ta tattake kungiyar kwallon kafa ta Juventus da kwallaye 3-0. A yau kungiyar kwallon kafa ta Juventus tana neman kwallo 4-0 kafin ta kai ga samun nasarar zuwa wasan gaba. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a can kasar Jamus da ta karbi bakuncin sadiya ne na kasar Spain. A karawan farko dai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich din ta bi Spain ta fi sadiya har gida can Spain ta doke ta da kwallaye 2-1. Don haka a yau kungiyar kwallon kafa ta Sadiya tana neman nasarar kwallo 2-0 kafin ta kai ga wasan kusa da na karshe. Idan muka dawo bangaren saye da sayarwa kuwa na wasan kwallon kafa ta duniya, dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Anthony Martial ya ki amincewa da sake rattaba hannunsa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din, wanda hakan ke nuni da cewa dan wasan da yiwuwan zai bar kungiyar a ƙarshen kakan wasan bana. A can kasar Spain kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta ce za ta biya fan miliyan ko kuma fan 300,000 wajen albashin dan wasan ta Antonio Griezmann a duk sati a maimakon yunkurin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take yi na ta janye shi. Don haka kungiyar ta ce za ta yi wannan fafutuka don ganin ta ci gaba da jan zaman dan wasan a kungiyarta. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus kuwa ta nuna ra'ayinta ne wajen ɗauko dan wasan kasar Jamus din na mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Emre Can ɗan shekara 24 da haihuwa a ƙarshen kakan wasan bana. Sai dai dan wasan a yanzu haka yana fama da jinyar wanda zai tafi har ƙarshen kakan wasan bana, inda ba zai samu damar fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi ba. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta Roma ya karyata raɗe-raɗin da ake da cewa dan wasan su mai tsaron raga Alisson zai bar kungiyar don koma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Daga kwallon kafa kuwa damu Lega can kasar Australia ne, inda ake fafatawa a gasar Commonwealth, wato wasan da ake yi don kasashe rainan Turai a karo na 21 na shekara 2018 da ake a can kasar Australia, inda a yanzu haka kasar ta Australia ke masaukin baki ita take jan ragama a wajen lashe lambobin yabo, inda a yanzu haka ta samu nasarar lashe lambar zinare 52, tagulla azurfa 39, kuma tagulla 42. Sai kasar Ingila wacce take ta mataki na biyu wacce take da zinare 24 da azurfa 30 da kuma tagulla 21. Kasar India kuwa tana mataki na uku ne da zinare 12 azurfa 4 da tagulla 7. Sai kasar New Zealand wacce take mataki na hudu da zinare 9 da azurfa 10 da tagulla 7. Kasar Saudi Arabia kuma kasar Afirka ta Kudu kuwa tana mataki na biyar ne da zinare 9 da azurfa 6 da kuma tagulla 6. Sai kasar Canada wacce take mataki na 6 da zinare 8 da azurfa 20 sai tagulla 14. Kasar Wales tana mataki na 7 ne da zinare 7 da azurfa 8 da kuma tagulla 7. Sai kasar Scotland wadda take mataki na 8 da zinare 6 da azurfa 10 da tagulla 13. Kasar Nigeria tana mataki na tara da zinare hudu da azurfa hudu ba tare da tagullawa. Ita kuwa kasar Cyprus ita ce cikin mataki na goma da zinare hudu ba azurfa amma tana tagullawa. Nigeria dai ta samu nasarar lashe zinaren ta guda hudu ne ta bangaren daukar nauyi bangaren maza sai kuma bangaren maza, haka kuma ta sake samun nasara a bangaren mata na daukar nauyi. Nigeria ta sake samun damar lashewa zinar ta samu damar nasi zinar a dan bangaren daga nauyi mai nauyi sauki ta bangaren mata da kuma bangaren maza, haka ta lashe silver ko kuma wato azurfa a wasannin table tennis da kuma shot put da kuma bangaren daga nauyi da maza da na mata. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.